Sa'o'i kaɗan bayan shugaba Macron ya sanar da shirin ɗauke jakada Sylvain Itté daga Yamai, majalisar CNSP ta bayyana matsayinta a kai. A wannan sanarwa, mahukuntan ƙasar ta Niger sun ayyana ranar ta jiya Lahadi a matsayin ranar murnar buɗe sabon babi a yankuran ƙwato 'yancin kan Niger. Lokaci ne mai cike da ɗimbin tarihi saboda yadda yake fayyace niyya da jajircewar al'ummar wannan ƙasa, abinda ke nufin sabuwar tafiya ta kama hanya a hulɗa irin ta darasa juna, a cewar CNSP. Ficewar jakadan Faransa daga Niger da maganar kwashe dakarun ƙasar 1,500 abubuwa ne da al'umma ta shafa lokaci mai tsawo tana gwagwarmaya a kansu, inda tun a ranar 2 ga watan Satumba mazauna birnin Yamai suka tare a kofar sansanin sojan Faransa don ankarar da su shuɗewar wa'adin da majalisar CNSP ta basu. Jami'in fafutuka ta yanar gizo Bana Ibrahim, wanda ya bayyana farin ciki game da abin da ya kira galaba a kan Faransa, ya jaddada aniyar ci gaba da wannan mataki na matsin lamba.
Abin da shi Macron da ya ɗauka, domin muna jira mu gani ya ɗauki dakarun shi sun bar ƙasar ga. In ba mun ga wannan abu ne, har yanzu bisa kan niyyar da mun ka ɗauka na cewa za mu ci gaba da gwagwarmaya na ganin cewa ƙasarmu ta samu 'yancin kanta, tunda mun san ƙasar ga tamu ce ba ta Faransa ba ce, ba ta Emmanuel Macron ba ce.
To, koya masu sharhi akan al'amuran tsaro ke fassara canjin ra'ayin da aka samu daga gwamnatin Faransa? Mustafa Abdullahi masani ne a fannin diflomasiya da sha'anin tsaro.
In ka lura, ita Faransa ko ina ayan Allah wadannan da abin da ta yi, kuma wannan taro da aka yi na shi majalisar ɗinkin duniya, kaga dai duk kowace ƙasa ta Afirka da Rasha da Yunani sun yi mata hannunta mai sanda. To, ka san don ne a samu zaman lahiya, dole ne shugaban ƙasar Faransa ɗin ya yi haka. Amma in mulkin farar hula ya zo, yana yiwa a sake wani salo cikin mu'amala tsakanin Niger da Faransa. Ai, ba ana nihi ba diflomasiya ta tsaya, amma wannan fannin ne ka san duk abin da hankuri bai bada ba, faɗa ba zai kawo shi.
A shekarar 2015 ne Faransa ta fara girke dakaru a jamhuriyar Niger, bayan la'akari da yaduwar ayyukan ta'addanci daga arewacin Mali zuwa sassan jihar Tilaberi, wanda ke barazanar mamaye yankin Sahel. Haka kuma yanayin tsamin dangantakar da aka shiga a tsakanin shugaba Macron da sojojin juyin mulkin Mali ya sa Faransar girke wani bangare na sojojinta kan iyakar ƙasashen biyu ta bangaren Niger a bara. A wani abin da ke kama da ci gaban takun saka, majalisar CNSP a takardar da ta aike wa hukumar sararin samaniya ta ASECNA ta ɗauki matakin hana wa jiragen Faransa na farar hula da na soja ratsa sararin samaniyar Niger da nufin tsaurara matakan tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.